الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أنهرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu a wannan majalisi namu mai albarka da muke karanta wannan littafi a yau ranar 6 ga watan Al-Muharram hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma 27 ga watan 9 miladiya 2017 زام فارد للتابن رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من سير الصحابي نسجن لفضل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله خمر يد مكفدي ما ليازا بي يكاو أبند الإمام الذهبي يكاو أتشل التفنس بدابي وتسير علام النبلاء دكم تاريخ الإسلام a matsayin shimfida a game da tarihin sayyiduna Khalid ibn Walid radiyallahu anhu mun ji abubuwan da ya fadi game da haka sai ya ce wa shahid al-fath sayyiduna Khalid ibn Walid radiyallahu anhu ya halarci fatu makka da shi ya kai fatu makka gab da lokacin ya musulunta kuma ya je mu'ta bayan an gama mu'ta kuma da shi aka yi fathu makka a watan ramadan wa hunainan sannan da shi aka yi yakin hunain wanda yakin hunain ya biyo bayan yakin da aka yi ne na fathu makka daga fathu makka aka wuce aka tafi hunain saboda haka tsiran su kwanaki ne ko a ce wata ko ka ce wata dai ko ka ce kwanaki an yi yakin an yi fatu makka a shekara ramadan a shekara ta 8 shi kuma hunain aka yi shi a shawwal karshen shawwal wa ta'ammara fi ayyamin nabiy sallallahu alaihi wa sallam sannan ya taba zama jagora na yaki a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine waccan mu'utar da aka yi bayan mu'uta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika shugabantar da shi a wasu saraya a fatu makkan nan kaman yadda zamu gani shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ya je ya ruguza gumaka guda biyu da Allatu da Al-Uzza a inda kuma aka tura Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl Al-Adawi radiyallahu anhu shi kuma ya je ya gumsa Manat mun gane a fatu makka وحارب أهل الردة سنة أزمن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه شيشه قبل شياك إن دعكينا يا قرما سردة ومسيلمة دا قمر دنا مسيلمة الكذاب وان دا مسيلمة شي باين ردة دي حسي دا قميت شي النبي سو سورا دا دين دي ساكي بمبنت أهل الردة دا مسيلمة سبو دا شي مسيلمة يا حد ليبو كابين bayan ya ce ya ban musulunci to kuma sai ya ƙara bala'i na biyu shine ya ce shi annabi kuma musibarsa ta kasance tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya rubuto ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa kamar yadda kuka sani ba sabon abu bane wannan wa ghazal iraqa sanna a zamanin sayyiduna abubakar dai sai zamanin sayyidina umar afwan da shi aka yi yakin iraq wanda kamar yadda muka sani yakin Iraq shine yakin da ya jawo sanadiyar rugujewar ad-daulatul farisiyya daular mutanen farisa masu bautar wuta wa qata' al-mafazata min hadd al-iraq ila awwal ash-sham sannan shine wanda ya yanko musulunci cin nasara al-mafaza min haddil iraki daga gefen iraki ila awwal shiyami har zuwa farkon garin sham fi khamsi layalin fi askarin ba'd a cikin kwanaki biyar darare biyar yi wannan fi askarin ma'ahu a cikin wata rinduna tare da shi iraq ana yakin qadisiyya sannan ga yarmouk a sham dama su ne manya-manyan yakuka guda biyu da aka yi a waɗannan lokutan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka matsayin sayyidina Umar radiyallahu anhu da a zamaninsa aka ci nasara yarmouk an fara ne tun a zamanin sayyidina abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ya fara shirya rindinar da za ta je ta yi yaƙin biladus sham kamar yadda aka sha ambata mana a jogirafance in aka ce biladus sham a wancan lokacin ƙasashe ne masu yawa kamar yadda yau in aka ce biladul iraq a wancan lokacin yanzu yau ƙasashe ne masu yawa to sayyidina khalid ibn al-walid radiyallahu anhu aka hada masa yayi tafiya ya ci nasara a cikin kwanaki biyar a tsakanin biladul iraq gaba ko kuma a ce bodarta ko ƙarshe-ƙarshenta ko bakinta ya kuma shiga sham wanda dama suna da boda da biladul shami da biladul iraq suna da boda a yanzu halin da ake ciki a duniya kamar yadda na shana na ta mana in an ce biladul sham a wancan lokacin wata masarauta ce da ta hada kasashe manya-manya yau da yawa daga cikin su akwai siriya wanda ita ce har yanzu sunan sham din yake binta in an ce yau sham ana nufin siriya da larabci suna ce mata suriya ko babban birnin ta dimashq sannan akwai jordan wadda ake ce mata amman sannan akwai philistine wadda ake jayayya game da babban birninta wasu suna ganin kudus wasu kuma suna ganin gazza akwai masu ganin matal abi ko to duka sannan da isra'ila ita kanta wadda ita ma tana jin babban birninta shine tal abib ko kuma kudus to duk waɗannan sham da sauran kuma wasu ƙasashen kamar lebanon da wani yanki ma na masar to waɗannan ƙasashen suna da boda suna da haɗuwa tsakaninsu da biladul iraq wanda biladul iraq a yau akwai iraki yau akwai iran da kuma wani bangare na irin su afghanistan da sauran kasashen da ake ce musu mawara annahab kasashen da suke bayan teku to duk a waɗannan lokutan sayyiduna khalid ibn walid radiyallahu anhu ya Allah ya sa aka ci nasara da shi a wannan lokacin wa shahida hurub ash-sham sannan kuma duk yakokan da aka yi na biladul sham da shi aka yi su tun yana gwamna har lokacin da sayyidina umar radiyallahu anhu yana kai jagora a matsayin commander sayyidina umar ya cire shi ya nada sayyiduna az-zubair ibn al-awwab saboda yace kada ai canfi da shi a ce sai da khalid musulmi suke cin nasara so da sayyidina umar ya cire shi yana komanda aka yi dawo ya zama kurt amma da shi aka ci gaba da yakin bai kyala wannan jagoran ya tafi haka nan ba haka ya rika ba shi shawarwari har aka ci ake cin nasara shi yasa malamai idan suka zo za su yi bayani kan ikhlasi daga cikin alamomin da suke cewa wane mukhlisi ne shine al-istiwa'u al-amaliyyati bayna al-qiyadiyyati wa al-jundiyya ko bayna al-qiyadati wal jundiyya ya zama daidai ne a wajenka in kai dan Allah kake abinka da a ce kai ne shugaba da a ce kai ne mabidi ne a wajenka in kai ne shugaba za ka yi iyaka abin da za ka yi dan addini ya ci nasara a ranar da aka ce an soke ka daga shugabanci to kuma ba za ka riƙa ma shugaban yanzu zagon ƙasa ba za ka riƙa ba shi shawarwari fatanka shi ne a ci nasara wannan alama ce babba daga cikin alamomin ikhlasi in kuma sun tashi za su yi bayani sai su buga misali da Khalid radiyallahu anhu yana komanda jagoran yaki aka cire shi ya dawo cikin kurata cikin sojoji amma kuma ya ci gaba da ba jagora na wannan lokacin shawara har aka ci nasara. Allah ya sa mu zama haka. Walam yabqa fi jasadihi qid shibr, babu wani abu da ya saura a jikin Khalid ibn al-Walid gurgudan dani daya haka shine shibri dani daya haka. Illa wa alayhi tabi'u shuhada'i, face a wannan wajen na jikin Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu akwai tabi'u shuhada, akwai alama ta waɗanda suka yi shahada suka mutu kuma shi bai mutu ba. I ma baina darbin bi sayfi wa ta'nin bi rumhi, sannan wa ramyin bi sahmi, sai ta samu wannan tsakanin sara da takobi da harbi da mashi da chaka da kibo, sai ka samu a tsakanin waɗannan sai ka samu a jikin Khalid akwai. Ba in ka zo kana auna jikinsa ba za ka yi, ba za ka yi awon da ya wuce dani ba sai ka samu wannan alama, ko dai saran takobi ko suka da mashi ko harbi da kibo, sai ka samu wannan dayan wannan. Wa manaqibuhu ghazirah, darajojin da Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yake da su ghazirah, masu yawan gaske ne yadda kasar ruwa yawan ruwa. أمره الصديق على سائر أمراء الأجناد سجدنا أبو بكر رضي الله عنه يا شوغبا تدشي أكين جاغو غرر دنوني وحاصر دمشق سننكم يزاقي ببنبر من سيريا واتو دمشق فافتتحها هو شيبول دمشق دمشق يداو غير مسلنش واند داني دا غريني نكريستانشي kiristanci ake yi a cikin ana cewa Allah uku ne, amma Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu shine ya zama sanadiyar dawo da Dimashq al-Sham, wannan birni ne tsohon tarihi ya dawo hannun musulmai. Wa Abu Ubaida, da shi da Abu Ubaida ibn al-Jarrah su suka je suka yi wannan aiki kuma aka ci nasara. Asha 60 sanatan, ya rayi shekara 60. Wa qatala jama'atan min al-abtali, sannan kuma ya kakkashe jama'a da yawa daga cikin jarumai na kafirai. Wa mata ala firashihi, amma kuma bai mutu a fagen fama ba, akan gadon shi ya mutu. Shine malam az-Zahabi rahmatullahi alayhi sai ya ce fala qarrat a'yunul jubana'i, kada Allah ya sa idan masu rauni raggage, kada Allah ya sa idan su ya sanyi, kada Allah ya sa idan su yaga abin da suke so, shine qarrat a'yunuhum. In dai Khalid zai shiga can ya shiga can ya shiga can, amma ko ba a kashe shi ba, ashe shiga wajen yaki ba shi ke sa a mutu ba, shi yasa duk yadda ka kai sai ka mutu. Walau kuntum fi bughudin mushayyada, shi yasa ɗaya daga cikin marubutan wannan zamanin yake cewa san mutuwa baya sa a mutu, sannan kin mutuwa baya hana a mutu. In ka ce baka san mutuwa to zaka dai mutu. Akwai mutanen da wai ba su shiga jirgin sama, suka kasa hajji ma, hajji wannan suka kasa yi saboda wai kasa jirgin sama, in sun shiga jirgin sama suna jin tsoron kar jirgin ya hadari su fado su mutu. Karshe sai aka dauke su za a kai su asibiti ko Saudi Arabia ko za a kai su London ko za a kai su Masar domin a je a yi musu magani. Karshe a cikin jirgin saman suka mutu, sai a dawo da gawa, sai jirgin ya samu wajen da zai sauka ya dan huta, daga nan sai ya dawo. Ba a kai inda ake son a kai shi maganin ba, sai ya mutu a hanya. Haka ta faru ba ɗaya ba ba biyu ba. Kaga wannan ita ce ka'ida. Tuwfiya bi Hims, ya rasu a garin Hims. Garin Hims ɗaya daga cikin garuruwa ne a yau, jaha ce daga cikin jihohin Siriya, wanda suke bibiya abubuwa a cikin ku za su ji tura suna ce musu Homs, Homs haka suke cewa Homs, amma da larabci Himsun ne. Gari ne mai tsohon tarihi. A lokacin idan aka faɗi in ana maganar Siriya, aka faɗi Bilad al-Sham, to akwai manya-manyan birane guda uku wanda zai yi wuya a ce a faɗi a bayanin tarihi ba ambace su ba. Kaga Dimashq babban birnin kenan. Akwai Halab, Halab malamai suna ganin Halab garin Halab ya girmi Dimashq ba kuma annabi Ibrahim alaihi salam an ce ya sauka a garin shi yasa suke ce mishi Halab ash-Shahba an ce wai nonon da aka raqumar da raqunonin raqumar da aka tatsu taguwar da aka tatsu aka ba annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya sauka a garin ita ce ake ce mata annaqatu ash-Shahba to daga nan sai ana ce ma wannan garin Halab ash-Shahba wasu suka ce daga nan ma ya samu domin Halab ai tata kenan ko ba daga nan aka samu Halib ba madara nono to Halabun to shine suke ce mishi Halab ash-Shahba ay Halab an-naqati ash-Shahba allati halabaha Ibrahim alayhi salam to sannan sai wannan garin na Hims kuma ne masu tsohon tarihi kuma sun fitar da manya-manyan malamai a can da kuma har yanzu sun fitar da manya-manyan malamai to anan ya rasu wa hadha huwa al-mashhur inda al-jumhur wannan ita ce magana tafi shahara a wajen malamai da yawa sanata 21 a shekara ta 21 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara sai na Khalid ya rasu akan gado bayan duk waɗannan fagagen yaƙuƙan da ya halarta amma Allah bai kaddara masa ya rasu a wajen fama ba a fagen fama ba sai akan gadan sa ya rasu Allah madaukakin sarki ya ƙara ya yarda da shi da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam